don deliver kwancin wayan samu.
Sunana Umar Faruk wanda aka fi sani da Special Graphics, kuma wasu sun sani da DJ Special.
Special.
Yeah.
Kai a harka ta waka, kai hip-hop kake yi ko reggae ko rap ko
wani kake yi? Eh, muna hip-hop ne.
Wani ne hip-hop?
Hausa hip-hop kenan.
Oh.
Na'am.
Kacin shekara nawa?
To, yanzu ya kalla dai zan ce kusan shekara uku kenan wanda na fara.
Na ji in kirka menene specs ne ko ne?
Special graphics.
Graphics, an yi sai in dauka kana aikin graphics ne?
To, ina aikin graphics. Da farko dai ina aikin graphics, kuma bayan graphics duk dai abin da ya wannan danganta harkan computer, harkan graphic design, harkan logo design, harkan duka na iya.
Sannan
kuma da kuma gashi yanzu ina so akwai abubuwan da nake so in ƙara koya duk da dai boss ina wato Dabo da Prof da su Nexus muna akwai wani arrangement da muke yi na kan cewa ina so zan koyi wasu abubuwa daga gare su wannan bangaren media da kuma wannan bangaren editing akan
computer. Oke, wai su koya maka editing da media?
Na'am.
To amma kuma kai ka ce harka ta graphics da sauran su da ka iya su. Sai ka koya kuma.
Akwai wasu kin san shi kansa malami yana da malamin sa. To yawa, shine abin da yake faruwa.
To ita waka?
Na'am.
Me ya ja hankali ka harka fara waka?
To abin da ya ja hankali na farko dai gaskiya a cikin wannan industry din ba zan boye ba ina da mentor.
Why mentor?
So, na farko dai mentor ina wanda ya fara sani na yi
na
fara sha'awan waka gaskiya tun ina jin shi a radio ne shine da su kamar yadda na gaya miki Dabo da Prof su Nexus ina jin su a radio.
Kai ka ce tun kana yaro kuma shi ma na
gaya wa ni. Ha 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 ha
To, da
wacce waka ka fara? To, akwai dai waka ta wacce na fara one time, wacce next week ya yi producing ɗinta, ya yi mixing da mastering.
An rera muna ita mai.
To, farko dai na fara one time for the money, one time for the fame, one time for the mula, one time for the bass. Sanity, niggas are feeling me now. Passing in days, they know they feel me.